DJ effects on the beats.
Watch it. Kuban wuri kuga iko ala. Ubangiji aiko da wuta. Ka aiko da wuta. Wuta balbal. Ka aiko da wuta. Ka aiko da wuta. Wuta balbal. Ka aiko da wuta. Ka aiko da wuta. Wuta balbal. Ka aiko da wuta. Ka aiko da wuta. Wuta balbal. It's been a long time coming. Ya dade ina ganya musu ranka ne ya dade kuma zai dade haraba da abadin araba remix ta aribi rama ta aiko da wuta ya tana da capital. Wuta mai sa su turn up in the rapital. Capital. Wuta idan na fita ya haska ka a jikin da na shiga when I'm lost in some mama mafita mikwe hammer son of the carpenter ever since yarin ya kama da wuta the boy know the wuta la bota a puta ko sheta ya bota ma yuma sun guta a taro su aiko da wuta ya ruta ba mu nasara don mu daga tuta ga waka mu rai like a koho mu busa inda talauci ya daure mutanin ka wuta balbal inda zinane ya daure mutanin ka wuta balbal inda karyani ya daure mutanin ka wuta balbal inda kiyayya ya daure mutanin ka wuta balbal inda kiyayya ya daure mutanin ka wuta balbal sai sai ma ya daure mutanin ka wuta balbal kayan duniya ya daure mutanin ka wuta balbal tututuka ya daure mutanin ka wuta balbal ban kici aiko da wuta ka aiko da wuta wuta balbal ka aiko da wuta wuta aiko da wuta wuta balbal ka aiko da wuta I call the Wuta, Wuta, I call the Wuta, 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 I call the Wuta, Wuta, I call the Wuta, 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 I call the 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 Wuta, like Elijah, make you show them the excesses. Provide the fire, I'll provide the sacrifice. Chop up the woods and I am talking apples. I let the new age prophets of Baal agonize. Till you the God that they recognize. The others, the seven, they find a size. Send them the fire to realize. Enjoyment, they all sound like paradise. Without the fire, I go paralyzed. I no go move and I no go rise. I call the Wuta like Saul on his way to Damascus. And change their lives to pause. Rescue those in the lost side. Speak faith to the lost ones. Give them hope, give them faith. They can overcome everything from the other side. In the Talauchi, ya daure mutanin ka wuta balbal. In the Zinane, ya daure mutanin ka wuta balbal. In the Karyani, ya daure mutanin ka wuta balbal. In the Kiyaya, ya daure mutanin ka wuta balbal. In the Kiyuya, ya daure mutanin ka wuta balbal. Shai Shai ma ya daure mutanin ka wuta balbal. Kayan duniya ya daure mutanin ka wuta balbal. Tututuka ya daure mutanin ka wuta balbal. Ubangiji aiko da wuta. Ka aiko da wuta. Wuta balbal. Ka aiko da wuta. Wuta aiko da wuta. Wuta balbal. Ka aiko da wuta. Wuta aiko da wuta. Wuta balbal. Ka aiko da wuta. Wuta aiko da wuta. Wuta balbal. Aiko da wuta. Ka aiko da wuta. Wuta balbal. I call the Wuta, Wuta, I call the Wuta, 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 balbal. I call the Wuta, Wuta, I call the Wuta, 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 balbal. I call the Wuta, Wuta, I call the Wuta, Wuta, balbal.
DJ effects on the beats.